بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 29 ga watan shawwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 19 ga watan mayu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 16 cikin jerengen darussa daga littafin zawaidul baihaqi alal kutubus sitta wanda al-Sheikh Salih ibn Ahmad al-Shami ya rere hadisan da Baihaqi ya kadaitu da riwayar su wadanda malamai masu tafe shi nan ba su ruwaito ba wannan littafi yana daga cikin tafan da muke daga wannan aji namu na Faslu Sheikh al-Albani lil-Usul daga makarantar Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar marigayi Mala Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa dan ba manta ba muna bibiyan wannan malami a cikin kitabu tafsir wanda shine kitab na uku a cikin jerengiyar kutub dake cikin wannan littafi zamu tashi daga lambar tarjuma ta 158 inda yake cewa qauluhu ta'ala a cikin tafsirin suratul maida da Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum malam yace an ibn abbasin أنه كان يقرأ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قال عاد الأمر إلى الغسل يجي ابن عباس يكسن تينا كرن تاوى ده نسبة أكن أرجل يجي الأمر يقوم زواج وينكيواني كما عندما يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وكان وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم سيدا مشيما أرجل hukuncin shi daya da hukuncin fuska da hannaye wankewa kenan wa ana abdullahi ibn mas'ud annahu kana yaqra'u wa arjulakum ila alka'bayn sayyidina abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda shi ma yana karanta wa arjulakum da kafafu da hunku guda biyu ku wanke su ila alka'bayn har zuwa ga wato idan sawun nan guda biyu qala raja'a al-amru ila al-ghusl yace al'amarin ya koma zuwa ga wankewa wa an hisham ibn urwa an abihi qala daga hisham dan urwa daga babansa urwatu dan az-zubair yace raja'a al-qur'anu ila al-ghusli qur'ani ya maida al'amarin kafafu zuwa ga wankewa wa qara'a sai ya karanta da wa arjulakum ila al-ka'bayn bi nasbiha shima da nasba sai yace wa am mujahidin daga sayyidina mujahid ibn jabar radiyallahu anhu wa rahma qala yace raja'a alqur'anu ila alghusl qur'ani ya maida al'amari zuwa ga wankewa wa qara'a wa arjulakum bi nasbiha shima kai ki karantawa wa an afa annahu kana yaqra'uha wa arjulakum nasban shima ata'u yana karanta wajan wa arjulakum da nasaba wa an usayd ibn yazida anna abdurrahman al'araja kana yansibuha wa arjulakum daga wani mutumin kasar Basara da yake majhuli ne Usaid ibn Yazida kamar da Ibn Adi yake cewa lahu manakir shekhun ne la yu'raf shine ke riwaya daga Abdurrahman al-A'raj cewa kana yansibuha wa arjulakum wa an Isa ibn Mina daga Isa ibn Mina qalun kenan ana ikanta Mina da al-hamza ya zama mamduda ko mina maqsuri babu alhamza shine da wanda ka sani qalunu mai riwaya sunan shi kenan Isa ibn Mina ibn Wardan az-Zuhri maulahum al-Ansari ma'ana qalun da yaran su na rumiya shine jayyid jayyid rabibu wato mijin uwarsa baban shi kenan ta hanyar auren mahaifiyarsa wanda shine al-Imam Nafi ya kasance yana san shi kwarai da gaske yana san dadin karatunsa saboda haka yake ce mishi qalun sai suna ya bi shi qalun din ma'anar shi jayyid jayyid ya shekara 100 dindi a duniya an haife shekara ta 120 ya rasu shekara ta 220 wani abun mamaki shine qalun bebe ne bai da ka sani wanda bai ji sosai kuma bai magana dalla dalla amma alqur'ani kuma aya ce cikin ayoyin Allah ya baraka ta alqur'ani idan ana koya mishi alqur'anin zai shiru yana ji bai cewa a maimaita yadda in kana wa bebe magana sai ka mishi kwatacce haka nan kuma yana karantawa ba a jin bebantaka kwata kwata a bakin sa yana daga cikin ayoyin Allah game da wannan bawa nashi al-Imam Qalun Allah ya gafarta mishi labaran shi suna da yawa game da irin gogewarsa a karatu da dadin qira'arsa to shine yake cewa qira'atu ala Nafi ibn Abdurrahman mujin uwarta sa kenan ibn Abi Nu'aym al-Qari malan Nafi'u wannan dai mai qira'a wanda yake dalibai Qalun da warshi ko to yake cewa na karanta mishi hadhihi al-qira'ata wannan karatun ghaira marra ba su daya ba fa zakara fiha bi ru'usikum wa arjulakum maftuhatan kullun fataha yake mata yace wa anil walid ibn hasan al-thawri annahu qara al-qur'ana ala abi muhammadin yaqub ibn ishaq ibn yazid al-hadran shi ma wani daga cikin qurra'u wa kana aliman bi wujuhi al-qira'ati wa zakara fiha wa arjulakum muntasiban lam shi ma yana karantawa da nasaba akan lam wa an musa wa an ali annahu qala daga sayyidina ali yace ugsulu ugsilu alqadamaini ila alka'abaini kama umirtu wanke kafafunku guda biyu zuwa idan sawu kamar yadda aka umurce ku an musa ibn anas qala khataba alhajjaj ibn yusuf an-nas wannan kasurgumin mugun sarkin nan da ake cewa hajjaj wata rana yayi huduba wa mutane faqala yace igsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum idan kun zo alula ku wanke hannayenku da fuskokinku da kafafunku fagsilu zahirahuma ku wanke saman kafafun wa batinahuma da kasan kafafun wa araqibahuma da saman dunduniyarku wani ban san me ye shi da Hausa ba shine shank ina malai su biki malai su me shank da Hausa daidai ina ne ya jikin kafa daidai inda takalmi ke kwantawa ta baya an gane ko wanda inda idan sawu da idan sawu suka sa a tsakiya shine ake ce ma urqub jam'in shi araqib agara wallahi ban san sunan ban san shine agara ba agara ana ce jijiyar ce ko eh koko duka wajen ne an dai gane yanzu ko yawa Allah ya kyauta yace to fa inna zalika aqrabu ila jannatikum wannan sai yafi kusa da kai ku aljanna qala anasun sadaqa allahu wa kadhaba alhajjaj anas yace Allah ya gaskiya hajjaj kuma ya ƙarya cewa Allah ya wamsa bi rusikum wa arjulikum ila alka'abaini qala qara'aha jarran shi anas ya karanta da wasali kasa sai al-imamu al-bayhaqi yake cewa fa inna ma ankara anas ibn malik al-qira'ata duna al-ghusl al-imamu anas ibn malik yayi inkarin wato wannan qira'a ne ba wai wankewan ba wannan kalam ne wannan maganan al-imamu ibn al-imamu al-bayhaqi ne cikin magana yake cewa faqad rawaina an anas ibn malik ko ruwina anas ibn malik annahu anna nabi sallallahu alaihi wasallama ma yadullu ala wujubil ghusl ko kuma cikin sunan da za ga wannan karoshin magana cewa ai Anas ma ya rawaito abin da kinna wajabcin wankewa wa an yi Zaid ibn Aslam fa zakarahu bi isnadi thumma qala thumma gharafa sannan ya diba gharfatan ibar ruwa thumma ghasala rijlahu al yumna ya wanke kafarsa ta dama thumma gharafa gharfatan ya sake diba fa ghasala rijlahu al yusra ya wanke kafarsa ta hagu wannan shine abin da malai ya kawo a wannan gaba wanda muka fito da wani dan karin bayani daga littafin al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah al-Qurtubi shine tafsirin Qurtubi kenan a daidai wannan gabar dan jin wasu karakarin bayani musamman saboda wannan mas'alar zaka ga a yanzu da ake rayuwa ƴan Shi'a sun kamba mata dan tana daga cikin sha'air din su shine ƴan Shi'a Rafida idan suna alula ba sa wanke kafa titir shafa suke akan kafar su wala da safa ko da huffi ko babu sai su kale akan daya daga cikin wujo na wannan tilawa cewa ai an ce ne wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum da haka za su shafi kai su kuma shafi kafa shine zamu ji abin da al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah ya kawo a daidai wannan wajen na masail shine ga yayin photocopying da aka yi na al-mas'alatu thalitha ashara da yake fassara wannan aya na wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum sai yace al-thalitha ashara qawluhu ta'ala wa arjulakum da aka ce wa arjulakum qara'a nafi'un wa ibnu amirin wa arjulakum bin nasbi da nafi'u da ibnu amir da kisa'i suna karantawa wa arjulakum da nasaba wara wal walid ibn muslim an nafi'in annahu qara'a wa arjulukum wani ma ya ruwaito shine al walid ibn muslim daga nafi'u cewa ha ila yau yana da wajihin qira'a na bir raf'i wa hiya qira'atul hasan wal a'mash wa sulaiman wal a'mash sulaiman da al hasan al basri da sulaiman al a'mash suna karantawa wa arjulukum wa qara ibn kathirin wa abu amrin wa hamza wa arjuli kum bil khafdi wadannan qura'un kuma da ibnu kathirin da abu amr da hamza az-zayyat suna karantawa da wasali kasa sai malam yace wa bihasabi hadhihi alqira'ati ikhtalafa as-sahabatu wat-tabi'una da gurgurdan wadannan karatun guda uku wa arjula wa arjuli wa arjulu sakamakon haka aka samu sabani tsakankanin malamai cikin sabai da tabi'ai game da hukuncin kafa a wajen alula wankewa ko shafa faman qara'a bin nasbi ja'ala al-amila faghsilu wanda suka karanta da nasaba suna fi uda ibnu amir da kisa'i suka ce abin da yawa wannan kalma wasali sama to shine faghsilu da aka ce da aka maf'ul bihi ne wabana ala anna al-farda fi rijlaini al-ghuslu duna al-mashi suka ce ta da aka abin da yake wajibi akan mutum a wajen alula gargwadan haka shine wanke kafa banda shafawa wa hadha madhhabul jumhuri wal kafa min al ulama yace wannan shine mazhabin daukacin malamai wa huwa thabitu min fi'li nabi sallallahu alaihi wasallam wanke kafa ya tabbata daga aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal lazimu min qawli fi ghairi ma hadithin kuma shine abinda yake ake fahimta a cikin zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da dama wa qadra'a qauman yatawadda'una wa aqabuhum taduhu fanada bi ala sauti lokacin da nabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wasu mutane suna alola amma kuma kafafunsu suna kyalkyali ba tare da sun samu ruwa ba sai ya kiraya da muryarsa mai karfi yace wailul lil aqabi minan nari asbiqul wudu'a kuma inda yake cikin sayyid muslim cewa wato diddige urqub din ko wanda babu ruwa a jikinsa to zai shiga wuta lalle ku dinga ninninka alolanku ta jiku sosai thumma inna allaha haddahuma faqala sannan kuma Allah ya sa iyaka da yace ilal ka'abaini zuwa ga wato diddige guda biyu kama kala fil yadaini kamar yadda yace game da hannaye guda biyu ilal marafiki zuwa wato abin nan tsintsiyoyin hannu to mu kalli wata mas'ala anan daqiqa jiddan kaga da aka zo magana da aka ce faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ba ce ilal marfiqain ba marafiq domin marafiq din guda kowane hannu yana da guda biyu haka in ka hada hudukin to haka a kafa ma kowace kafa tana da idan sawu biyu haka ne ya kamata a ce kenan ilal ka'abi ko inda za a dauki wannan kaida wamsahu bi rujulikum bi arjulikum ilal ka'ab jam'in al ka'ab kenan zuwa ga idan dinan sawu amma sai aka ce zuwa ga idan sawu biyu to yana daga cikin iskaliyar da ɗan shi'a suka kawo cewa ai ba wankewa ake nufi so suka ce sisa aka ambaci kowane abin nan wato ka'abi ɗai ɗaya saboda mai shafan kafarsa to kawai hannun zai bi kan idan sawu ɗaya ne ta nan idan sawu ɗaya ta nan ko mun gane da haka aka ce ka'abai ne to kaga wannan inda ba dan kana da nasoshi na sunna da suka tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke kafa bai da kayyar da shi saboda a wajihin arabiya wannan bai da kayyar da shi to amma ba ita ce umda ba wajen fassara sai a nemo wata fuskar ta fahimtar me yasa alqur'ani ya ambaci ka'abai ne bai ce wato alka'ab yace da yawa ba to akwai wujuhu da malamai suka ambata mabambanta na daga cikin su mafi kusa shine cewa saboda duba zuwa ga cewa shi abin nan idan sawu din tabbas guda hudu ne amma anan an ambaci bibiyu ne dan ishara zuwa ga kowace kafa sai an wanke bibiyinta sun wanku gaba daya shi za ka ambaci bibiyu wasu suka ce a da gaske kowane ka'abi yana wakiltar kafa daya ne saboda a na cikin kafa banda na gefe shine asalin idan sawu amma na cikin ba idan sawu bane saboda wasu mutane saboda da halittar da nanan din baya tsolantowa saboda ka ba alisafa shi a matsayin idan sawu na wajen ne idan sawu suka ce kamar yadda idan aka zo ana maganan yatsu za a ce guda goma ne amma akwai wanda yake da sama da goma yana da cindo cindan nan ita ma yatsa ce amma ta cikin lissafi saboda wani deviation ƙari ko ragi da za a iya samu a yatsan wani ya zama tara ne gare shi ko takwas ko ya zama yana da ƙari sun wuce goma ba shine abin itibari ba don haka mafiyan kafafun mutane suna zuwa da wannan idan sawu na ta cikin sawu bai da tsinin da wancan yake don haka Larabawa ba sa kiran shi da idan sawu dare mun gundu da yawa da malamai suka yi wallahu alam to sai ya ci gaba da cewa wa man qara bil khafdi ja'ala al amil al ba'a wanda kuma yace wa arjulikum to a gunshi abinda yawa wannan jarra shine ba'un da ke jikin bir'usikum qala ibn al arabi al imam ibn al arabi al maliki yace ittafaqatul ulama wa ala wujubi guslihima malamai sun hada akan wajibcin wanke kafafu wa ma alimtu man radda zalika yace ban san wani mutum da yace ba haka ba siwa tabari imran imam tabari a cikin tafsirin sa a cikin ainihin wato tadhibu sunan nashi da kuma cikin tafsirin sa tadhib yace min fuqahil muslimina a cikin malaman musulmai tabari kawai na sani war rafida sai kuma yan shi'a kaga su wato ba su cikin malaman musulmai min ghairihim daga cikin wadanda ba musulmai ba kenan wa ta'allaqa tabari bi qira'atil khabt yace tabari ya kame wannan qira'a ta al-khabd ta wasali kasa ya kankame ta qultu ni al-qurtubi sai nace qad ruwiya an ibnu abbas annahu qala al-wudu'u ghuslatani wa mashatani yana so ya ci garan ibnu al-arabi ne amma bai ce ƙarya kake tukunna ko ya jantar da shi ba sai ya ce to dai mun samu an ruwaito cewa ibnu abbas yana cewa alula wanki ne guda biyu da shafa biyu me wanki biyu fagsulu wujuhakum wa aydiyakum me shafa biyu wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ko mun gane kaji an samu wani ƙarin malami cikin musulmi kenan banda wanda ibnu al-arabi ya ce ya sani warwi anna al-hajjaj khataba bil ahwazi fa dhakara al-wudu'a fa qala wancan da muka ji a cikin matanin arwaita cewa Hajjaj dan Yusufa yayi huduba a al-hawaz sai fadi wannan magana cewa igsilu wujuhakum wa aydiyakum wasbiru usikum wa arjulakum wa arjulukum fa innahu laysa shay'un min ibn adama aqrabu min khubuthihi min qadamihi babu abinda ya kai kusa da dattin dan adam fiye da kafarsa sai Hajjaj ya ce fagsulu butunahuma wa zuhurahuma ku wanke sama da kasan kafafu wa araki bahuma da kuma jikin diddigen su ko dunduniya ko fa sami azalika Anas ibn Malik fa qala sadaqallahu wa kadhaba al-hajjaj qala Allah ta'ala wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum kaga shi ma wa arjuli ne wannan kamar yadda shi yake asalin riwaya kaga shi ma Anas ya yadda da akwai menene da akwai shafa din qala wa kana idha masaha rijlaihi ballahuma shi Anas ya kasance ko da shafa yayi akan kafafunsa daga baya sai ya jika su da ruwa sai ya jika kafa bayan ya gama shafa waruya an Anas aidan annahu qala Anas yana cewa nazala alqur'anu bil mashi was sunnatu bil ghusli qur'ani ya zo ya ce ai shafa sunna kuma ta ce a wanke da haka dukan sun tabbata dai yana so ya tabbatar da magana shine da yake karawa akan cewa ba ibn ba tabari ne kadai cikin malaman musulmai yace ana iya shafa ba wa qala ikrimatu yamsahu rijlaihi ikrima shi ma yana shafa akan kafarsa qala yace laysa fir rijlaini ghuslun inma nazala fihi mal mashu haka qaba ikrima yake cewa wa qala amiru sha'bi nazala jibrilu bil mashi ala tara anna tayammuma yumsahu fihi ma kana ghuslan wa yulga ma kana mashan shi kuma amiru yana cewa abinda jibril ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sako shine cewa a wanke a shafa akan kafa yace shi yasa kaga an aka zo taimama abinda asalin shi wanki ne sai aka mai da shi shafa abinda kuma shafa ne sai aka wayi aka yi watsi da shi atayammumu darbatun lil wajhi wal kaffaini kuma su dinnan da fagsulu wujuhakum wa aydiyakum wuraren wankin hannu da fuska su ne aka mai shi su shafa su kuma wuraren shafa kafa da kai sai aka yi watsi da su a taimama mun gane wa qala katada istaradallahu guslataini wa mashataini Allah ya farlanta wanki guda biyu da shafa guda biyu wa dhahaba ibn Jabir at-Tabari ila anna fardahuma at-takhayyur baina al-ghusl wal mas shi kuma ibn Jabir yake cewa an baiwa mutun zabi ya zaba wankewa ko shafawa game da kafa waje al-qira'ataini kar riwayati yace wannan qira'ayin guda biyu sai kama da riwaya guda biyu dake wannan ikhtilafu tanawwu qala an-nahas wa man ahsana ma qila wa min ahsani ma qila fihi daga cikin abu mafi inganci da aka faɗa game da wannan mas'ala annal masha wal ghusla wajiban jami'an to wankewa da shafa dole ne fal mashu wajibun ala qira'ati man qara bil khabz shafa dole ne idan ka karanta wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wal mashu wajibun ala qira'ati man qara bil nasu shi kuma wato wajibi ne akan qira'a wanda ya karanta ga cewa wa arjulakum wal qira'atani bi manzilati ayatin qira'a biyu kaman ayoyi ne guda biyu masu zaman kansu qala ibn atiya yace wadaba qaumun mimman yaqra'u bil kasri ila anna al masha fi rijlain huwa al ghusl wasu malaman sun karanta da wa arjulikum din amma wajen fasara sai suka ce fasara na nufin wankewa ne saboda mene suka ce huwa sahih qultu huwa sahih ni qurtubi na ce wannan daidai ne fa inna labdal mashi mushtarakun labadan shafa agun balarabe na ibwa da ma'anan shafa da muka sani na zuwa kuma da ma'anan wankewa da ka sani yace wayutlaqu bi ma'anal mashi wayutlaqu bi ma'anal ghusl qala al-harawi a cikin littafin sa yace akhbarana al-azhari qala akhbarana abubakar muhammad ibn usman ibn sa'id ad-darimi an abi hatim an abi zaid al-ansari qala al-mashu fi kalam al-arab yakunu ghuslan wa yakunu mashan in aka ce masaha a yaren larabci na iya zama wanki na iya zama shafa wa minhu yuqalu lirajuli daga nan ne balarabe yake cewa mutum idza tawadda'a faghsala a'da'ahu qad tamassaha sai a ce ya taba ruwa tamassaha wa yuqalu masaha Allahu bika ma bika idza ghasalaka wa taharaka min az-zunubi a ce Allah ya goge maka ya shafe maka idan Allah ya wanke kai ya tsarkake ka daga zunubai Allah ka tsarkake mu fa idza thabata bin naqli an al-arabi an al-masha yakunu bi ma'na al-ghusli fatarajjaha qawlu man qala inna al-murada bi qira'ati al-khafd al-ghusl idan ya zamana ya tabbata gashi mun ji riwaya larabawa suna fadan al-mashu da ma'anan al-ghuslu ya nuna cewa wadanda suka ce qira'atu al-khafd ita ma ghusl ne to qira'a fasara su mai karfi ce bi qira'ati an-nasbi allati la ihtimala fiha kaga ta kara waccan qira'a ta wa arjulakum wadda bata daukan wata ma'ana sai wankewa to ita ma ta shafan ta daukan ma'anar wankewa kuma ma'anar wankewa ta fi karfi saboda arwato haka daga larabawa ina fata muna gane me dai kara ma wannan ma'anar ta cewa wankewa ne yafi karfi yace wa bi kasaratil ahadith thabita bil ghusl da kuma hadisan da suka zo da yawa suka nuna cewa wankewa ake wattawudi ala tarki ghusliha fi akhbarin sihahin la tuhsa katharatan akhrajaha al-a'imma da kuma irin alƙawarin narkon azaba da aka yi ga wanda yake wanke kafarsa kamar yadda haka yazo a cikin hadisai masu yawa da inganci waɗanda ba za a kididdige su ba malamai su rawaito su thumma innal masha fi ar-ra'si innama dakhala baina ma yughsalu li bayani at-tartib yace sannan kuma da aka ce fagsulu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum me yasa aka saka al-mashu tsakankanin ghusl guda uku da kamata ya ce fagsulu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum sannan a ce wamsahu bi ru'usikum da haka ya kamata a fada a gama garin yare me yasa aka saka ta tsakankanin su saboda bayanin tartibi cewa in an wanke hannu an wanke fuska a cikin farallan alula ba za a tafi ga wanke kafa ba sai an yi shafa akai shi sa a wajen tartibin ayan aka fara kawo shi yace saboda wannan ne libayanin tartibi ala annahu maf'ulun qabla ar-rijlayni cewa za a aikata shi kafin kafafu at-taqdiru faghsulu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiqi wa arjulakum ila al-ka'baini wamsahu bi ru'usikum shine taqdirin wanke hannayenku wanke fuskar ku da hannayenku zuwa idan zuwa tsiya hannu sannan ku wanke kafafunku zuwa diddigin kafa zuwa idan sawu sannan ku shafi fusko kawunanku falamma kana ar-ra'su maf'ulan qabla ar-rijlayni da ya zama za a shafi kai kafin wanke kafafu quddima alaihi ma fitilawa shi yasa aka gabatar da shi a cikin karatun wallahu a'lam la li an la annahuma mushtarakani ma ar-ra'si ba wai su tare da kai bane da taqaddumihi alaihi ma fi sifat at-tathir to ne ya gaba da su a cikin siffar wankewa wa qad rawa asim ibn kulayb an abi abdurrahman as-sulami qala qara al-hasan wal-husayn al-hasan da husaini suna koyon kata al-qur'ani a gun abu abdurrahman as-sulami sai aka ji suna karanta abin nan yace alayya a wajena rahmatullahi alayhima alayya wa arjulikum suka kanta shi wa arjulikum fasami'a aliyun zalika wa kana yaqdi bainan nas aliyu na gefe yana mutane hukunce hukunce sai yaji suna karanta wa arjulikum sai mazai musu gyara yace wa arjulakum hadha min al-muqaddimi wal mu'akhkhiri fil kalam yace musu wannan wani zubin zance ne na gabatarwa da jinkirtawa warawa abu ishaqa an al-harisi an aliyin radiyallahu anhu kala igsilu al-aqdama ila al-ka'baini ku wanke kafafu zuwa idan sawu kaga yan shi'a wannan ya zama kusa gare su wa kadha ruya an ibn abd mas'ud wa ibn abbas annahuma qara'a wa arjulakum bin nasl suma suna karantawa da wasali sama wa kad kila wasu sun ce innal khabda fi rijlaini inma jaa muqayyadan limasihima lakin idha kana alaihima khuffan wasu ka ce fasara ta uku kenan cewa eh gaskiya ne wannan qira'a ta wasali kasa ta zo game da shafa ga kafafu ne amma a halin idan kafafun suna cikin huffi watalaqaina hadha alqaida ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko mun samu wannan qaidin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama id lam yasihha anhu annahu masarijlaihi illa wa alaihima khuffani so da annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba shafa a kafafunsa a wajen alula ba sai a lokacin da kafafun suke cikin huffi guda biyu fa bayyana sallallahu alaihi wasallama bi fi'lihi al-hal allati tumsalu fihi ar-rijl wal hal allati tumsahu fihi kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gwada mana a aikaci cewa yaushe ne ya kamata a wanke kafa sai gwada mana shine lokacin da kafa take tumbur babu huffi yaushe ne ya kamata a yi shafa akan kafa a wajen alula lokacin da aka shafa wa kafa aka sanya wa kafa huffi to kaga aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana wannan ce fasara mafi kyau fa in kila innal masa alal khuffaini mansukhun bi suratil maida wani zai ce to ai batun shafa akan huffi ai ana cewa suratul maida ta shafe shi ita tazo da magana akan alulam domin wannan da ake cewa ayatul wudu'i ita ce aya ta 6 a cikin suratul maida ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'baini ila akhir al-aya kuma ibnu abbas yana daga cikin da suke ganin cewa wannan aya ta shafe shafa akan huffi wa raddal masa abu hurairata wa aisha kuma da Abu Hurairah da Aisha suma suna tunkure shafa akan huffi wa ankarahu shafa akan huffi a cikin alula wa ankarahu malikun fi riwayatin anhu maliku ma yana inkarin haka da ga malikiya suke cewa ba a yi a wannan zamanin fal jawabu anna man nafa shay'an wa athbathahu ghayruhu fala hujjata lillahi amsa da za a bari sai a ce to ai kaida ce sananniya wannan usul fiqhi man athbata hujjatun ala man nafa man alima hujjatun ala man lam ya'al kamar yadda Aisha ta yi inkarin abubuwa da yawa kuma sun tabbata ta ce duk wanda ya ce maka annabi ya fi tsari a tsaye ƙarya yake kuma ya tabbata annabin ya yi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya ce maka kaza bata yadda ba suna nan da yawa shi yasa ta wannan littafin na az-zarkashi da ya tattara shi na al-isaba fi zikri mastadrakatu Aisha ala sahaba ba komai ne da yake cikin shi in aka bi ta haƙiƙi na ilimi ta faɗa abokin karawa ta gaskiya bai ba komai bane akwai wanda dama ta istidrakin su ko bai take da gaskiya ba amma dai tunda ya tabbata istidrakin za a lissafa su a cikin istidrakat dinta ina fata muna gane wannan saboda haka in wani yace to tunda ayar maida ita ce wannan dai aya ta alula ai ta soke shara akan hufi shafa akan hufi da haka yana cewa wannan qira'ar ta wa arjulukum ba za iya bata ma'anar shafa akan hufi ba wato ma'a bata ma'anar wani abu wanda wasu cikin malamai suke ganin cewa ta shafe abu ko mun gane yace aka ce haka sai a ce a ai wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani wanda ya tabbatar hujja ne akan wanda bai tabbatar ba yace wa kad qala al-hasan al-hasan al-basri yana cewa haddathani 70 rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu masahu alal khuffaini mutum 70 cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna bani labarin cewa suna shafa akan hufi wa qasabata bin naqli sahihi an hammam qala bala jarirun thumma tawadda'a wa sa'al al-hufai yace jarir ibnu abdullahi al-bajali yayi fitsari sai zo yayi alula ya saki alula yayi shafa akan hufi qala ibrahimun nakhai sai ibrahimun nakhai yake cewa yu'jubuhum hadha alhadith wannan hadisin yana burge malaman hadisi saboda mene li anna islam jaririn kana ba'da nuzulil maida domin jariru ya musulunta shi a shekara ta karshe ta rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya dawo daga aikin hajjin bankwana ya iso madina a farkon watan al-muharram na shekara ta 11 wannan annabi kuma ya rasu ne a 12 ga watan rabi'ul awwal wato a ƙasa da wata uku na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta kuma kowa ya tabbata da ita ko maida ta sauka ne a hanyar dawowarsa kusa da iso shi madina dan haka bai sheda saukar maida ba amma kuma aka tare yana shafa akan hufi yana cewa karatun da aka koya mushi babu soke shafa akan hufi ke daka hadisin yana zama kamar wani raba gaddama game da tabbatar da cewa shafa akan hufi yana nan abu ne tabbatacce hasali ma abu ne mutawatiri a cikin ilimi malam yace wa hadha nassun yaruddu ma zakaruhu yana tunkuɗe wancan abin da aka ambata wa mahtajju bihi da abin da kuma suka hujja da shi ni riwayatul waqidi an abdulhamid ibn ja'far an abihi anna jariran aslama fi 16 min shahri ramadana cewa wai jariru ya musulunta a 16 ga watan ramadana shekara ta 10 bayan hijira wa annal maida nazalat fi dhil hijja yawm arafatin kuma maida ta sauka ne a watan dhil hijja ranar arafa duk da ba duka ta sauka ba abin da ya sauka shine farkon ta da zuwa aryuma akan talakum jiraku sara kuma ya sauka a hanyar dawowa madina wa hadha hadithul la yaskut wannan hadisin bai tabbata ba saboda mene saboda raunin shi dake ciki saboda waki ne da wahawa wa inna ma nazala min ha yawm arafa al-yawma akmaltu lakum dinakum kaji ba abin da ya sauka ranar arafa shine fadin Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum alama ta kaddama قال احمد بن حنبل الامام احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله عليه yake cewa ana astahsinu hadith jarir fil masi ala al khuffain ni ina ganin kan hadisin jarir game da shafa akan khuffi da anna islamahu kana ba'da nuzul al maida saboda musuluntarsa a bayan saukar maida ne wa amma ma ruya an abi hurairata wa aisha radiyallahu anhuma fala yasu abinda aka rawaito cewa Aisha da ita da Abu Huraira suna inkarin al-mas'al al-hufaini malam Abu Huraira malam Ahmad dan Hanbali ce wannan bai inganta ba amma Aisha falam yakun indaha bidhalika ilmu ita bata sani bane walidhalika raddat as-sa'ila ala Ali radhiyallahu anhu wa ahalatu alayhi shi sa da aka mata tambaya cewa har yanzu za a ci gaba da wato shafa akan hufi sai ta rifarin mai tambaya zuwa ga sayyidina Ali tace da shi salhu ka tambaye shi fa innahu kana yusafiru ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan tafiya tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan fadin da tana da dan takun saka da shi amma magana ilimi babu san zuciya a ciki wa amma malikun fama ruya anhu min al-inkari fa huwa munkarun la yasu shi ko maliku da aka rawaito cewa yana inkarin masu alal hufaini to abinda aka rawaito na asarin ba yi da inganci wasayyu ma qalahu inda mautihi ibn nafi' abinda ya tabbata shine abinda imam malik ya faɗa a lokacin mutuwa sakamakon da yake cikin al-mabsud yake cewa inni kuntu akhidhu fi khasati nafsihi bit-tuhuri ni na fi gamsuwa ne da nayi alula wala ara man masaha muqassiran amma wanda ya shafa bana ganin laifinsa fi ma yajibu alaihi ya aikata abin da yake wajibi a kansa malam ya ci gaba da cewa qala ahmadu kama ruya an ibn umara annahu amarahum an yamsahu khifafahum wa khala'ahu wa tawadda amru ya tabla da umar yace musu si shafa akan hufi wa ala hadha ina ne na'am sama dide ina kenan نعم وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال لا أمسه في حضر ولا سفر أبسا وانا نيكم أكد وكي أبند ابن وهب يرويتو دقا قريش تيوى ينا تيوى بانا شابا أزمن جدا كو أتفيا واتو أبسا أبند نفزا إيكين نفزا بانكوش وانكي كبا تفيرنا شابا وغيرين إنكاريو هكي ابن وهب ya ruwaito haka kuma Ahmad dan Hanbali ya dauki ma'ana haka daga maganar Imam Malik Imam Malik ne yace aka ruwaito daga gare shi Ibn Abi Rusul daga gare shi yana cewa la amsau fi safarin wala hadar sai Imam Ahmad yake cewa yana nufin shi ya zaba azima ne ko mun gane kamar yadda kuma aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ya faɗi wannan magana cewa ya umarci wasu mutanen sa su su wanke kafafun su su shafa amin shi kuma ya cire hubbin sa ya wanke alula sannan sai ya ce hubbiba ilayya alwudu ni an so mini alula kawai mutumin da ya dauko kanshi ne duk sallah sai ya maimaita alula koda kuwa bai karya waccan ba shine ake ci mataki da nurun ala nurin ko to wannan magana da ya kawo daga ainihin Abdullahi dan Umar gaskiya ni banganta ba na iya bincike na banganta ba ban san ina take ba baka karyata waɗannan manyan malamai ko ka kuskantar da su in sun faɗi magana abin da ya shahara shine wannan da ya kawo da ya ce wa nahawu an abi ayyuba kwatankwacin wannan kuma ya zo daga Abu Ayyub al-Ansari shi kam yana nan birjik a cikin littafai an ruwaito kamar shi kanshi Ahmad dan Hanbali ya ruwaito shi Baihaqi a cikin Asnadul Kabir a cikin wannan asalin kina ya ruwaito haka At-Tabarani a cikin Mujamul Kabir haka Ibn al-Mundhir a cikin Al-Awsat haka Abin nan Al-Baghawi a cikin Sharh as-Sunnah da sauran malamai duka su ruwaito daga Abu Ayyub al-Ansari cewa tana suna tafiya da aka tsaya sai ya ce wa mutane babu laifi kuna iya shafa akan hufi sai shi kuma aga ya cire hufinsa zai alula sai suna nuna alamar to ya haka kuma sai ya ce ni ina son alula ne ina yawan son ta ba wai dan bai halasta a yi wancan din ba wanda ya dauko kanshi wannan azima babu laifi insha Allah malam ya ce wa sallaina khalfahu wa lam nu'ibhu kuma muka yi sallah a bayan shi Ayyuba din bamu aibata shi ba illa an yatruka zalika wala yarahu kama sana'a albida muka dauka ya bar wannan aikin ne amma ba wai yana ganin shi a matsayin abin kyama ba kaman yanda ɗan Shi'a su agun su wanke kafa abin kyama ne fala yusalla khalfahu daka ɗan Shi'a wanda bai yin alula cikakkiya yake shafa akan kafarsa ba abin shi sallah don bai gama alula ba yi da alula amma wanda ya wanke kafarsa su yake yin shafa akan hufi ba dan inkarin wankewa ba an ba dan inkarin shafa ba kaga shi aka san yan Shi'a kenan su suna kin wankewa saboda inkarin wankewa duk da shafin ya tabbata amma wanda yake idan yana ganin abin kyama ne to ba abin shi sallah to amma wanda ya wanke kafa yake shafa akan hufi saboda yana ganin wannan shine al-atam wal azima to wannan za a bi shi sallah dan da yake inkari ba Allah samu gani wallahu alam malam ya ci gaba da cewa kad kila inna qawluhu wa arjulakum ma'tufun 'ala al-lafz dun al-ma'na wasu suka ce wa arjulakum an yi adafin shi akan lafazin ne banda ma'anar wa hadha aidan yadullu 'ala al-ghusli wannan ma na nuna wankewa wato wani ya karanta da wa arjulikum amma sai ya ce adafi ne 'ala al-lafz dun al-ma'na an bi lafazin ne amma ba a bi ma'anar ba kaman waccan ayi ne ya allazina amtaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna تقول الله الذي سأل به والأرحام وتقول الله الذي سأل به والأرحام شما قال أتفيني على اللفظ دون المعنى sai zama wattaqul ittaqu ita ce dai amili ga Allah tace kuma amili ga al arhama amma suna kanta da wal arhami saboda mujawaran shi da bawo to hada fi ne alal labzi dunal ma mun gane wannan sai yace karkashin haka to wannan ita kanta qira'a kenan tana tabbatar da wankewar ita ma wa idha wa innama khufida lil jawari an mushi wasali kasane saboda mujawara kama taf'alul arab kaman larabawa suke larabawa suna yin kalma jarra idan harafin jarra ya tso ta gaba ko idan ta zama mudafun ilaihi to na ukun kuma shine lil mujawara in tana makwabtaka da wata kalma mai wasali kasa shine mujawara ina fata mun gane wa qad jaa hadha fil qur'ani wa ghairi Qur'ani yazo da mujawara da yawa kamar fadin Allah yursalu alaykuma shuwadhun min narin wa nuhasin kuma su karantawa haka yursalu alaykuma ku mutane da aljanu inda za ku yi ce za ku fitar ga al'amarin Allah wallahi sai Allah ya aika muku da ana kantawa da shi wadhun ana kantawa da shu wadhun ko za a kanta aika muku da shuwad shine bakin wuta wanda babu hayaki wutan mai ci bal 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 bisalu alai kuma shuwadun min narin min ce wannan ta jinsiya wa nuhasin wanda sakanta da nuhasin sune sai ibnu kathir da mujahid da abu amr ibn al ala sune suka kanta da nuhasin sai zama ma'anar shi min narin wa shay'in min nuhasin mun gane wannan mujawarar sai ta sa akai mishi jarra ko wa nuhasun sai kuma akan asali kenan kamar yadda wasu masu qira'a suke karantawa sai zama al'amil anan shine shuwaq kaga wannan misali daga cikin alqur'ani yace wa qala hakan Allah yana cewa bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuzin yakum mahfuzun bal huwa aha shi din dai alqur'ani ne mai daraja fi lawhin a cikin wani allan nan to mahfuzun hada fi ne akan bal huwa qur'anun majidun mahfuzun amma sai aka ce mahfuzin dan yayi mujawara da lawhin bil jarri wa qala murul qaisi murul qaisi yana karanta fadin waqasa a cikin mu'allaqasa ka anna abana fi aranin wablihi kabiru unasin fi bijadin muzammali murul qaisi kenan yana so yi rashin mutunci yace ka anna abana fi arabini wata riwaya kuma fi afanini dauki yace babanmu da yazo ya ainihin saka wato katuwar rigashin nan fi aranini wabli a cikin bayanan katan hancinsa shine arani wablihi wanda a daidai sanda ruwa ke zuba ta ko ta ko ina yace kabiru unasin sai ka dauka wani shugaban mutane ne fi bidadin a cikin irin bargon nan da aka yi shi da fata baka da fara mai nauyi irin kayan mutanen da zaka suna sakawa ko da ana in kana kana irin fina-finan da zaka ga mutane sa saka riga ta fata fatar damusa fatar sa fatar rago sai da mai tace rigarsu haka mai nauyi fi bijadin muzammali wanda aka mata aka daddinke ta da kwalliya ko ta koina to a shahidi shine fi bijadin muzammali sai ya mushi ainihin wato fakhafada muzammal bil jawari saboda ya makamci bijadin wa annal muzammil arrajul wa irabuhu rafu wato kabiru unasin muzammalun ko mun gani wa qala zuhairu zuhair dan abi salma yake cewa la ibaz zamanu biha wa ghayyaraha ba'di sawafil muri wal qatari sawafil muri wal qatari shi ma kaga sai yake yema qala abu hatim kana al wajhu al qatar bir rafi walakinahu jarrahu ala jawaril muri saboda yayi makwabtaka da shi kama qalatil arabu hadha hujuru tubbin kharibin wannan system ikon kharibun hujurun kharibun sisti hujuru dabbin kharibin fajarruhu wa inma huwa raf'un وهذا مذهب الأخفش وأبي أبيدة مذهب شوى أقي الجر بالمجاورة مذهب أخفش نيد أبو أبيدة وردهن النحاس قال الناس يجي بيدبا وقال هذا القول غلط عظيم يجي وأنهم كسكري نمي جرما لأن الجوار لا يكون في الكلام سوف تصور الجوار أي باك أئد الزنشي بچ وان الديفيشن ني أزنشي هكا تداكا bai yuwa a sashi ka'ida ta kiyasi shi kanshi dama larura ce ki sashi yace wa huwa wa inna ma huwa wa nadhiruhu al-iqwa al-iqwa shine na waka an su biya ni kune mutanen waka mai iqwai a samu wani larura a cikin kafiya wanda ake cewa iqwa to kaga larura ke kawo shi dan me abin da ya zama na larura kuma a dauke shi asali har a kafa ka'ida da shi to haka al-mujawara al-khafd lil-mujawara larura ke kawo shi galibi larurar saja'i ko larurar waka ko larurar zubin zance shike kawo shi kamar yadda yake a cikin al-Qur'ani da ire-iren wurare a wadanda muka ji yace to dan haka ba za a kawo shi ba qultu ni ko sai nace wal qati fi hadha al-babi anna fardar rijlaini al-ghusl ma qaddamna yace zancen da zai yanke maka hukunci dai wanda zai yanke gaddama gaba daya in ji kurtubi a wannan mas'ala ta shafa ko wanke kafa shine cewa farlancin wanke kafa abinda muka gabata na dalilai na ayin Qur'ani da fassararta da hadisai da tabbata a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikace wa ma sabata min qawli alaihi salatu wassalam da abinda ya tabbata na maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wailul lil aqabi wa butunil aqdami minan nari fa khawwafana bi dhikrin nari kaga an tsoratar da mu da ambaton wuta ala mukhalafati muradillahi azza wa jalla cewa duk wanda ya saba wa abinda Allah yake nufin ayi anan wajen to wuta balbal shine kake wance kafarka to za a saka maka ita a wutar ranar alkiyama wa ma'lumun anna an-nara la yu'adhibu biha illa man taraka alwajib ko la yu'adhabu biha ba a yin azaba ga wani da wuta sai wanda ya bar abinda yake wajibi wa ma'lumun anna al-masha laysa sha'anuhu wal isti'aba ولا خلاف بين القائلين بالمسي على الرجلين ان ذلك على ظهورها ظهورهما ايش سنن ابو ne cewa shi shafa bai gamewa kamar yadda wankewa ke gamewa ita kuma kafa an ce a game ta da wankewa kada wani bangare ya shiga wuta sannan duk wanda suke cewa a shafa kafa sun yadda akan cewa shafan kafan saman kawai ake shafa banda kasan su shi ko hadisi ya bayyana cewa har da kasa فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بطلان قول من قال بالمسي وانا حديث نوري الاقاب بن الناري يعني تشاهد وانا يتشي أبوجي قفا أشاف قفا تو مغانا شمي روني يتشي إذ لا مدخل لمسي بطونه ما عنده دم بابو بطون شافا كسا قفا أغوى جنسما وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسي أنا إيه وانكي قفا نيكو ينقى وانكي أما شافا بذي وانكي تبا يتشي ودليل آخر min jihati al-ijma' qalin dalili ta fuskar ijma'i wa zalika annahum muttafaqu ala anna man gasala qadamaihi faqad adda al-wajib alayhi malamai sun hada kan cewa wanda dai wanke kafafunsa to yayi abin da ke kansa na wajibi wa khsalafu fi man masaha qadamaihi amma sai sabani ga wanda ya shafa kafa suna ganin shin yayi abin da ke kansa ko bai yi ba fal yaqinu ma ajma'u alayhi duna makhtalafu fi kaga abin da suka yi ijma'i yafi tabbas akan abin da suka yi sabani wana qala al-jumhur kaffa an kaffa malamai gaba dayan su da yawa gaba dayan su daga gaba dayan su ruwaito annabiyihim zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaghsilu rijlaihi fi wudu'ihi marra wa marratayn wa thalatha cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a wajen alula shine yana wanke kafarsa wata ranar su daya wata ranar su biyu wata ranar su uku hatta yunqiyahuma har sai ya tabbata ya tsarkake su wa hasbuka bihadha hujja fil ghusl wannan kadai ya shika hujja wajen wankewa ma amma bayyanahu ka hada da abinda aka gabatar tunda aka ce annabi wankewa yake shikin mali yace faqad wadaha wa zahara anna qira'atal khabdi al ma'na fiha al ghusl lil mashu kama dhakarna kaga ya tabbata cewa ita kanta qira'atu da al khabd din wa arjulukum tana nufin wankewa ne ita ma ba wai shafawa ba wa anna al-amila fi qawli wa arjulukum qawluhu faghsil kuma al-amil a wajen abinda yayi ma wannan nasaba shine fadin sa faghsil wal arabu qad ta'tifu ash-shay'a ala ash-shay'i bi fi'lin yanfaridu bihi ahaduhum ya ƙara kawo wata fassara ne wani ƙarin haske cewa larabawa sukan yi adafin maf'ulu bihi guda biyu da fi'ili kwaya daya sai zama kuma a ainihin wato tsarin zance wannan fi'ilin bai zama yayi ta'adda ga kansu biyun sun bambanta kaman mene kaman fadin su akaltul khubza wal labna na ci gurasa da nono kawo gurasa ce ake ci nono ba ce ake ai ma'anar shi akaltul khubza wa sharibtul labna wa minhu qawlu shayr allaftuha tibnan wa ma'an barida na baiwa godiyata tibnan wato atibin shine wani abinci da ake sarrafa musu shi daga ainihin wato dabino a gyara mu a yi musu cikui da sauransu su ci wa ma'an barida kaga shi alaf shine kamar yadda ake cakuda ciyawa ce za a yanko busasshiya a cakuda ta da wasu abubuwa kamar yadda ake ma shanu a cakuda dusa da watakila kaikayi abinci dai mai kyau haka wanda kamar yadda ake yin feed a zamani to kaga wannan shine ake shine alaf din wanda ake ci amma ma ambaridan ba ci ake ba wa qala akhar wani kuma yana cewa wa ra'aytu zawjaki bil waga mutaqallidan sayfan wa rumha Allah ya ji kamalin gafa yana yau isharhi da wannan baitin wa ra'aytu zawjaki fil waga naga mijinki a wurin jihadi ko a wurin fada kenan za a ce wurin yaki ko mutaqallidan sayfan yana rataye da takobi wa rumhan kuma yana rataye kaga shi kuma abin nan ba rataya shi ake ba eh ba irin rataye su da yake mishi ba sai a ce wa hamilan rumhan amma sai ce wa rumhan kamar da Allah yake faɗa wa ajma'u amrakum wa shuraka'akum ku tattara al'amarinku kuma wad'u shuraka'akum amma sai aka bashi mafulan guda biyu ga fi'ilin wa ajma'u wannan fasahar larabci ce hakanan wa aqfalat biljil hataini ziba'uha wa ni'amuha kabilar su ta samu aqfalat an haifa mata ƴaƴa na ziba'uha wato a cikin wannan dajin da ke kusa da kabilar an haifa ƴaƴan azziba azzabi shine bareyi ko wa ni'amuha da kuma misalin ta mai katan kwannan jimuna da jimunoni to kaga ita ziba'u sune suke tatfil sune suke haihuwa ƴaƴa amma jimuna ba haihuwa ƴaƴa take ba ya kamata a ce wa bayyadat ni'amuha kuma jimunoninsu sun sanya koyi sun yi koyi kaga aljilhatayn ma'anan shi janibayil wadi wato ko janibayil jabal at-taqdiru allaftuha tibnan wa saqaytuha ma'an can na farko da yace allaftuha tibnan wa ma'an baridan wa mutaqallidan sayfan wa hamilan rumhan da kuma atfalat bil jilhatayn riba'uha wa farakhat ni'amuha wan ni'amu la yatfulu innama yafrahu suna yin ƴaƴa ne ƴan tsaki irin na kaza da agwagwa wa atfalat kana laha atfalu wal jilhatani janabata alwadi gefen kwazazzaban guda biyu wa sharabu albanin wa akilu tamrin can da yace sharabu albanin wa tamrin wa ikit kaga wa akilu tamrin kenan fa yakunu qawluhu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum aqafa bil ghusli ala al masi hamlan ala al ma'ana wal murad ba ma al ma'ana din duna al lafzi ba wannan kaga duk ya maka tattaunawa ne gurgudan yadda zaka bayyana ta ilmanci to wannan saboda ba wa maki zaka yi gamuwa da wani dan shi'a ka je na irin wannan shashancin ko yana kawo wannan magana ba sai ai mai zage-zage ko an biye mai irin aukashi ba ka dai je da abin yake a ilmanci shi za kamar yadda muka sha faɗa su malamai haka suke tattauna mas'alar ilimi inda kaga ya tattauna ya faɗa abin da ya yarda da shi ya faɗa abin da bai yarda da shi ba tare da ya zagi wani ko ya aibata shi ko ya tuhume shi da jahilci ko da munafunci ko da karancin ilimi ko da duk irin abin da muke tuhuman junanmu kuma na gane zama yanzu kun ga wannan shine ilimi inda magana da ya shafi uku ra'ayi mabambanta yana tattaunawa yana zaben abin da ya gamsu da shi a matsayin shi na mujtahidi yana watsi da abin da bai gamsu da shi ba amma babu zagi babu cin mutunci da shi zamu kullum muke ba ma junanmu nasiha cewa mu da muke cewa mu zukar mu ɗaliban ilimi
mu saba da nutsuwa cikin littattafai na gaskiya na ilimi, mu koya dabi'ar malamai da dalibai ilimi a cikin su. Kan mu koya daga social media, ko daga teburin mai shayi, ko daga gidan kallon kwallo da sauran wurare. Mun yi babban bako a makarantar, ya kamata a yi recognizing din shi, Malam Sani Musa, ko Musa Sani ne sunan ma, mike kowa ya ganka dan kaniyan uwa mike wannan wanda ba su san shi ba, shine asalin munitan ajin nan. Ran da aka fara wannan karatun Juma'a nan da muke bayan la'asar a gidana a Tudun Wada, yau zan ya kusa shekara 10 ko kamar 2011 ta shekara 12. Sani Musa gashi yana ustazin shi Shagiri, lokacin himma ce da shi sosai, shine munita. Amma daga baya yayi arziki, ya bu duniya. Allah ya fi mai ya gafarta mai, shi da sauran ustazai waɗanda duniya ta ja su. Yanzu saboda ya ga cewa muna nan haɗu, shine ya kawo mana ziyara, ba mu san dai me ya kawo shi ba, ko ya kawo mana wata zakaci mai tsoka. Shi yasa nan na faɗa da shi, daga cikin duk wanda muka fara katunan da su a sahun farko, Nura sahabi ne kawai wanda ya iya jurewa hanyar da yake karatun nan. Duk sauran sun zama ustazai, wasu zama alhazai, wasu zama yan siyasa, wasu sun zama, wasu ma ba sa ƙasar nan. To da mu kuma haka rayuwa ta gada jama'a, galibi ba ka cewa dole kowa sai ya lazimci abu ɗaya. Mu gane sunan rayuwa ce wannan, ba yadda zai mutum ya zauna a wuri ɗaya, ko kuma ya lazimci abu ɗaya, ko kuma a ce duk abin da aka fara da shi sai an gama da shi. Kawo ko sahabbai wasu da aka fara musulunci da su, ai sun mutu kafin Annabi ya mutu. Ba a gama musuluncin da su, wasu ma sai daga baya ake cewa suwana ba su ci moriyar musulunci ba, irin su Mus'abu, irin su Hamza da sauransu. Allah ya gafarta musu, ya musu rahama gabaki ɗaya. Za mu saurara nan insha Allah, sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa salamu alaikum wa rahmatullahi.